Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan muhimmanci ko kuma fa'idar azumi musamman ga lafiyar dan Adam. Shin ko kun san cewa yin azumi na da matukar muhimmanci wajen inganta lafiyar jiki? Ko kun san cewa wannan lokaci da ake dauka ba a ci abinci ba yayin da mutum ke azumi na taimakawa wajen rage yawan sukari dake cikin jinin dan Adam da hakan zai hana mutum kamuwa da ciwon suga wato diabetes. Haka kuma azumi na taimakawa wajen inganta lafiyar kwakwalwa, zuciya, rage kiba ko teba, hana kasala, ya kuma inganta garkuwar jiki da sauransu. Hawwa Abdullahi Danbatta wacce ma'aikaciyar jinya ce kuma ungozoma, ta yi mana ƙarin bayani game da azumi da kuma alfanunsa ga lafiyar dan Adam.
Abin da ake nufi da azumi ba wani abu bane, illa kiyayewa ko kebancewa daga cin abinci da shan ruwa da kuma wasu abubuwa na zamantakewa. Addinai daban-daban duka kowa yana yin azumi, sai dai kowa tsarin azumin kowanne daga ciki yana bambanta da na wani. Wasu kuma sukan yi azumi ne saboda suna so maybe su inganta harka abin da ya shafi lafiyarsu.
Muhimmancin yin azumi ga lafiyar dan Adam suna da yawa, amma kalangin daga cikin benefits din shine akwai batu na rage kiba, na biyu kuma yin azumi yana rage ko yana taimakawa wajen control na blood sugar dake jikin mutum, so kanga yana taimakawa waɗanda suke da ciwon suga kenan. Na uku kuma yana taimakawa wajen rage inflammation, sannan kuma yana taimakawa wajen kare jiki daga wasu daga cikin cututtuka kamar su kansa, kamar cututtukan da suka shafi kwakwalwa da sauransu.
To shin ta yaya azumi ke taimakawa wajen rage yawan sugan dake cikin jinin dan Adam?
Hanyoyi da azumi yake kawo taimakawa wajen rage yawan suga a jiki ko wajen control na glucose a jikin mutum hanyoyi daban-daban ne. Hanya ta farko, jiki yana decreasing din insulin resistance. Mana insulin wani sinadari ne a jiki wanda shine yake da alhakin daukan glucose ya kai shi zuwa sassan jiki, zuwa tsokoki, zuwa cells din jiki dan ya bada energy da ake bukata, da karfi da kuzarin da jiki yake bukata kenan. Idan ya zama na cewa an yi decreasing din insulin resistance din, so shi kuma wannan sai ya kawo karuwa akan yanda jiki zai zama sensitive to insulin din. Wannan kuma zai bawa dama da yanda za a yi transporting din ainihin shi glucose din zuwa sassan jiki, zuwa cells daga bloodstream, daga hanyoyin jini a kai shi zuwa tsokoki na jiki, zuwa cells na jiki, su kuma su yi amfani da shi wajen ba wa jiki energy da kuzari da karfi. Kuma wannan yana rage adadin glucose da zai rinka yawo a cikin jinin mutum, so wannan ya yi controlling din kusan diabetes kenan, kamar masu ciwon suga yana dan taimakawa wajen controlling din diabetes su a wannan lokacin. Abu na biyu kuma, shi ainihin jiki yakan yi amfani da glucose da ke jikin mutum ne. So idan ya zama na cewa mutum ya ci abinci kuma ya dauki wasu awanni bai ci ba, iya wannan da ya ci da ya narke, glucose din da ke jiki da shi ne jiki zai yi amfani da shi ya ba wa wannan jiki karfi da kuzarin da yake bukata over period din da mutum ya yi na wannan fast. So shi ma kin ga ya rage samun free glucose a cikin blood stream din mutum, zai control din level na blood sugar a jinin dan Adam kenan. Abu na uku kuma, akwai lokutan da jiki yakan yi amfani da kitse, ya aje glucose sai ya amfani da kitse, ya narkar da kitse, sai converting din shi zuwa wannan kusan glucose din da zai bada energy din da zai bada kuzari a jiki da karfin da mutum zai yi sabgogi. Kamar misali glucose kamar shine za a ce kamar man fetur, ko shine sinadari da yake ba jiki kuzari, yake ba wa jiki daman da zai yi ayyukan sa, shine yake ba wa jiki daman da zai yi metabolism, ma'ana yanda jiki yake sarrafa kanshi, yake tsatsara abubuwa yanda yake na jiki. To wannan glucose din ana amfani da shi wajen yin wannan ayyukan a jikin dan Adam. To idan mutum yana azumi, ana samun regulation, ana samun control, ma'ana ana samun kayyadewa da kuma tsarawa yanda wannan glucose da aka ci shine zai yi circulating over lokacin da mutum ya azumi din.
To masu sauraron mu za su so su ji karin bayani kan yadda azumi ke taimakawa wajen inganta lafiyar zuciya.
Azumi yana taimakawa wajen samun wadatuwar lafiya na zuciya ta bangarori shi ma da dama, kamar alal misali shi ainihin azumi yana kawo narkewar kitse, ana narkar da kitse kamar yadda na faɗa a baya cewa ana amfani da shi don ya bada kuzari. To ainihin wannan narkewar kitse din in kitsen ya narke aka amfani da shi yana kawo raguwar cholesterol a jikin mutum. Akwai cholesterol, akwai triglycerides, duk waɗannan abubuwan da suka shafi abubuwa ne da suka shafi na kitse, to wannan yana sa a samu raguwar su a cikin jinin mutum. Kuma ka samu raguwar su kuma yana rage chances na samun ciwo na zuciya. Mafi yawan ciwuka na zuciya yakan munzune idan ya zama na cewa an samu kitse ya yawa a jikin dan adam, wanda kitsen shi amfani abin da yake yi shine yakan hana zuciya ta yi aikin ta da ya kamata, sannan yakan kuma biya tattoshe hanyoyin da jinin blood vessels da suke daukan jini ta kai shi zuwa jiki, kuma da sannan blood vessels da suke bawa ita akanta zuciyar jininta. To wannan yana kawo cewa idan yayi yawa shine yake kawo zuciya sai ta nauyi, sai ta kasa yin aikin ta da ya kamata ta yi. Sai wannan sai ya haddasa hawan jini, kuma sannan sai ya haddasa ciwon zuciya. To idan mutum yana azumi, kasancewar jiki zai amfani da wannan kitsen, zai narkar da shi, zai rage yawan cholesterol, zai rage yawan triglycerides. Wannan ba karamin amfani yake ma zuciya ba wajen ba ta cikakkiyar lafiya da rage mata nauyin da yake haddasuwa saboda wannan kitse din. Mutum ga zuciya ta samu lafiya, sannan kuma yana rage hawan jini shi ma. To duk waɗannan abubuwan kin ga hanyoyi ne waɗanda zai sa zuciya ta samu lafiya ta yi aikin ta yadda ya kamata.
Ta yaya azumi ke taimakawa wajen lafiyar kwakwalwa?
A to bincike ya nuna, wanda dai binciken mafi yawan binciken da aka yi an yi shi ne akan dabbobi, amma yana nuna cewa azumi yana ƙara kaifin kwakwalwa, yana ƙara kaifin tunani, yana taimakawa wajen sadar da bayani na kwakwalwa daga wani bangare zuwa wani bangare. Wannan kuma zai sa kwakwalwa ta zama cewa ta zama alert. Wannan yana kawo cewa a samu ci gaba na aikin da kwakwalwa za ta yi. Abu na biyu kuma yana rage tsofar da degeneration na cells na kwakwalwa, yana hana su tsofewa. To wannan ya kawo cewa a bincike ya nuna cewa azumi zai iya rage aukuwar cututtuka kamar irin su Parkinsonism, su Alzheimer's disease da sauransu. Tsari daga cikin amfanin da azumi yake ma jiki shine yana inganta lafiya ta hanyar kare jiki daga inflammation. Wato shi ainihin inflammation wani tsari ne da yake a jikin mutum, wanda idan wata cuta ko ƙwayoyin cuta suka shiga jikin mutum, to jiki yana da wani tsarin da akan kanshi zai yi kokari ya ga cewa yayi fada ko ya kore wannan cutar da ta shigo jikin shi ba tare da wani an samu jiki ya samu wata matsala ba. To shi ainihin wannan inflammation din idan mutum ya azumi, to azumin yana taimakawa wajen rage aukuwar wannan inflammation din, sai kuma a samu cikakkiyar lafiya, sai zama na cewa jiki ya zauna ba tare da wani abokin gaban da ya shigo mishi ba, ko kuma wani abin da zai zo ya haddasa mishi wani cuta ko wani infection. Yin azumi kuma bincike ya nuna cewa yana kawo karuwa a human growth hormone. Shi human growth hormone wani hormone ne wanda yake a jiki, wanda yake da amfani wajen metabolism, sannan kuma yana da amfani wajen rage kiba da kuma tofuwar tsoka da kuma samun karfi a tsokoki da sauransu, da kuma ma girma ko raguwa na dan adam. Sannan kuma bincike da aka yi akan dabbobi ya nuna cewa yin azumi yana ƙara tsawon kwana, ma'ana yana ƙara tsawon kwana, yana rage mutum saurin tsufan mutum, wannan kuma zai sa ya samu tsawon kwana a rayuwa. Sannan kuma azumi yana amfani wajen kiyayewa ga cututtukan kansa, saboda yana hana progression na tumors din, ma'ana shi ainihin cells na kansa da suke girma suke karuwa suke girma, yana rage musu wannan karuwa da girma din, process progression din su kenan. Na biyu kuma yana taimakawa ma wajen a samu effectiveness, ma'ana a samu ci gaba a chemotherapy. That is, chemotherapy shine kamar waɗanda suke da kansa ana ba su magunguna da allurai. To wannan magungunan da alluran da ake ba su, yin azumi yana taimakawa wajen ƙara ingancin su da ƙarfin su kuma. Duk da kasancewar waɗannan azumi yana da amfaninnuka da yawa kala-kala a jikin ɗan adam, kuma wannan bai hana shi ya samu wasu daga cikin matsaloli da yake da su ba a jikin ɗan adam. Don haka yana da kyau duk ga wanda yake da wani ciwo da ya shafi ko ciwon suga ko hawan jini ko ciwon koda ko ciwo, duk dai wani ciwo da mutum yake da shi wanda har ya shahara kuma yana ganin likita akai, to duk sanda mutum zai yi azumi yana da kyau ya shawarci likitan da yake gani, idan ya bashi shawarwarin akan yanda zai tafi da azumi, saboda kar mutum ya ji amfaninnukan azumi da yawa kuma ya takura jikin ko ya takura kai wajen yin azumin, wanda kuma zai zama na cewa maybe ko ana aita azumin ba hutu a ciki, especially waɗanda suke azumi waɗanda waɗanda ba na Ramadan ba waɗanda suke azumi na bayan Ramadan na nafila to suna buƙatar in dai suna da wani ciwo da yake nan da ya shahara har suna ganin likita akai to ya kamata a ce su danganta da su yi shawarta da likitan su su nemi shawarwarin ta yanda za su rinka yin azumi saboda kar a je kuma garin neman lafiya kuma a kawo wa shi kanshi jikin illa saboda shi kanshi azumi idan kuma yayi yawa ko tsawon awannin da mutum zai yi azumi ya zama na ya wuce ka'ida shi ma kuma zai iya kawo matsala a jiki gaskiya to ƴan uwa sai a kiyaye wanda zai yi irin waɗannan ba dai na farilla ba to ya kamata ya nemi shawaran likitan shi inda za su tsara inda zai rinka yin azumin ba tare da jikin ya ta uba kuma jikin zai zama na ya amfanu da wannan benefits din da aka lissafa na yin azumi
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu dasa aya a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dan ganin shirin ya zo muku sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa mu kasance cikin koshin lafiya a sai da ke kace duniya Allah ta wani sani ba Allah